من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيامنا 29 gawatan Zulhijja, wata na 12 a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447. Muna ma Allah ta'ala godiya da ya sake dawowa da mu a cikin wannan masallaci mai albarka, Masjidu Abdurrahman ibn Auf radiyallahu an, domin ci gaba da tafsira Alkur'ani mai girma. Muna wato za mu shiga sabuwar sura. Karatunmu da ya gabata mun je ne ƙarshen suratu Yasin. A yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi ne bisa kan suratu Safat, wadda suratu Safat ita ce sura ta 37 a jerin surorin Alkur'ani mai girma, wadda take ɗauke da ayoyi 182. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.
الله تعالى يجي بسم الله الرحمن الرحيم دسونا الله ما يرحمه ما يجنكي وصفات صفا. الله ينا رنسوا ده جماعة الملائكو وچتكي يين سو وتصفا سو فالزاجرات زجرا ده ما سوس آواتر جزا جزاي zajirat awata tawatawa fattaliyati zikira da masu karanta wahayi sune masu karanta zikirin da Allah yake saukarwa annabawa. Inna ilahakum lawahid, lalle ne abun bautar ku hakika guda ɗaya ne. Rabbus samawati wal ardi, ubangijin sammai da kasai, wama bainahuma da abun da yake tsakanin su, wa rabbul mashariq, kuma ubangijin mahudayyar rana. Allah ta'ala wato a wannan sura mai albarka, suratu Safat, wadda kamar yanda muka ambata a jerin surorin Alkur'ani mai girma, suratu Safat ita ce sura ta 37. A jerin sabkar surorin Alkur'ani mai girma, suratu Safat tana matsayin sura ta 56, domin suratu Safat an saukar da ita ne bayan sabkar suratul An'am. Kenan suratul An'am ita ta fara sauka, ita kuma suratul An'am ita ce sura ta 55, sannan sai suratul Safat ta sauka wadda ita ce sura ta 56, sannan bayan suratul Safat sai suratul Luqman ta sauka. Suratul Safat makkiya ce gaba ɗayanta da ijma'in malamai, cewa tana cikin surori waɗanda aka saukar da su a Makka. A bisa tsari na malamai na cewa idan an ce makkiya ita ce wato sura wadda ta sauka kafin hijira, to suratul Safat tana cikin surorin da ƙarshe-ƙarshen lokacin Makka ta sauka, ana gab da hijira, kamin a yi hijira da lokaci kaɗan aka saukar da suratul Safat. Suratul Safat wato an rubuta ta da ayoyi 182 a bisa lissahin mahirin jayi daga cikin malumma, sannan lissahin Basara da Abu Ja'far su suna ganin cewa suratul Safat sura ce wadda take ɗauke da ayoyi 181. Sannan suratul Safat an rubuta ta da kalmomi wato kalma 826, sannan an rubuta suratul Safat da harafi 362, kenan 3862. Suratul Safat maudu'in da take tattaunawa akan shi kamar sauran surori ne waɗanda suke makiyai. Kenan tana tattaunawa ne akan wato ginshikin akida ta musulunci da tauhidi. Sannan kuma tana magana bisa kan abin da ya shahi manzanci da wato sabkar da wahayi, kamar yadda take magana a bisa abin da ya shahi tashi bayan mutuwa da kuma sakamako da Allah ta'ala yake bayarwa. Suratul Safat wato shine sunanta wanda yake shahara aka hisalinta da shi, Suratul Safat, As-Safat, kamar yadda wannan sunan shine sunan da aka sani a cikin hadisai ya kai kawo, shine sunan da aka sani a cikin littattafai wanda suke ba da muhimmanci da ulumul Qur'an, shine sunan da aka sani wato a cikin tafsirai malamai suna kiranta da Suratul Safat. To amma tana da wasu sunayen banda wannan, ana kiranta Az-Zina saboda cikin ta Allah ya ce inna zayyana samaa ad-dunya bi zinatin al-kawakib, sai aka kirata da Az-Zina. Sannan ana kiranta da Az-Zabihu kamar yanda Imam Suyuti Allah yi mai rahama a cikin al-itqan fi ulumil Qur'an ya rawaito cewa an kirata da suna wato Az-Zabih. Az-Zabih kuma wato shine wanda aka yanka ko kuma wanda aka so a yanka, kamar yanda sura za ta kama mu kissar Annabi Isma'il wanda Allah ta'ala ya ma baban shi umarni a yanka shi, baban ya bi umarni shi ma ya yadda, daga baya Allah ta'ala wato yasa aka hanshe shi. To sanadiyar wannan kissai sai wasu suka kirata da suna a Suratul Zabih. Suratul Safat bayan Bismillahir Rahmanir Rahim an bude ta da wato salo na rantsuwa, wanda muka ambata cewa akwai salo guda goma wanda ake bude surorin Al-Qur'ani da shi, ko dai salo na budewa da harufa, ko kuma salo na budewa da rantsuwa, ko kuma salo na budewa da ba da labari, ko kuma salo na budewa da tambaya, ko kuma salo na budewa da addu'a da dai sauransu. To ita Suratul Safat tana cikin jerin surorin da aka bude su da salo na rantsuwa, kamar yanda kuma ita ce harkon surorin da aka bude su da salo na rantsuwa. Ma'ana inda mutum zai fara tilawa Al-Qur'ani ya kamo tun daga Suratul Fatiha, Baqara, Ali Imran, ya gangaro, ya dararo, ya sadado, ya taho, to ba zai ji inda aka fara bude wata sura da rantsuwa ba sai Suratul Safat. Ina ita ce farkon surar da aka bude ta da rantsuwa. Karshe kuma ita ce Suratul Asr. Ina ita ce ta karshe cikin surorin da Allah ta'ala ya bude su da rantsuwa. Don haka sura 17 aka bude da rantsuwa, akwai Was-Safati ciki, akwai Az-Zariyati ciki, akwai Wan-Najmi a cikin su, akwai Wan-Naziati, kamin ita akwai Wal-Mursalati, kamin ita akwai La Uqsimu Biyawmil Qiyama, sannan akwai Suratul Buruj, Was-Sama'i Zatul Buruj, Suratul Tariq, Was-Sama'i Wat-Tariq, Suratul Fajr Wal-Fajr, sannan akwai Suratul Balad, La Uqsimu Bihadzal Balad, Suratul Shams wa Shamsi wa Duhaha, Suratul Layl wal Layl Idza Yaghsha, Suratul Duha wal Duha, Suratul Tin wal Tin waz Zaitun, sannan Suratul Adiyat wal Adiyat Dhabha, sannan Suratul Asr. Waɗannan surorin kenan sune surorin da aka bude su da rantsuwa cikin Al-Qur'ani mai girma. To Suratul Safat tana daga cikin jerin waɗannan surori. Allah ta'ala ya ce was-saffati saffa, Allah yana rantsuwa da jama'a wacce take yin sau. As-Safat shine jama'ar da take yin sau ta jera da kyau. Saffa iya sau, ma'ana sau wanda yake iya sau, duk wanda yake wato yaji ana ambaton sau, to in yaga wannan sauin ya san ya jeru. Kenan sune masu yin sau su jera, su gwame da juna, su halhadu, su rufe duk wata kafa a cikin sau. To Allah ya rantsuwa da su anan. Abdullahi ibn Abbas, idan Allah ta tabbata a gare shi, yace su ne mala'iku. Kamar yanda wannan tafsirin cewa nan jama'a ce ta mala'iku masu yin sau Allah ya rantsi da su, to shine tafsirin Ibn Abbas, shine tafsirin Ikrima, shine tafsirin Abdullahi ibn Mas'ud, shine tafsirin Sa'id ibn Jubair, shine tafsirin Al-Hasan Al-Basri, shine tafsirin da dama daga cikin sahabbai da tabi'ai. Kuma shine fahimtar mahi rinjayen malamai, mahi yawan malaman tafsiri sun ce anan Allah ya yi rantsuwa ne da jama'ar mala'iku masu yin sau. Abinda yake tabbatar da cewa yana cikin sifofin mala'iku yin sau da gyara sau da kyau, Allah ta'ala ya ambaci haka a cikin Al-Qur'ani, wa inna lanahnus saffun, wa inna lanahnu lmusabbihun, wato mala'iku sune masu yin sau. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace an hihita wannan al'ummai da abubuwa guda uku. A cikin abubuwan uku sai yace ju'ilat sufufuna ta sufufil mala'ika, an sanya sawukan mu ma kamar irin sawun mala'iku. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace masahabban shi, ala tasifuna kama tasiful mala'ikatu inda rabbiha, shin ba za ku yi sawu ba ku gyara ku jera da kyau kamar irin yadda mala'iku suke yin sawu a wajen ubangijinsu? Qalu ya rasulullah kaifa tasiful mala'ikatu inda rabbiha, sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah ya ne mala'iku suke yin sawu a wajen ubangijinsu? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace yatarasuna fi saf wa yutimmuna sufufal awal, suna jerantawa da kyau su halhade a cikin sawu, sannan suna ciccike sawuka na farko da masu bi musu. Don haka kenan wasafati safa, a bisa zance na mahirin jayan malaman tafsiri, shine Allah ya yi rantsuwa ne da mala'iku masu gyara sawu, masu daidaita sawu da kyau. Wasu malaman na tafsiri suka ce wasafati safa Allah ya rantse da mumunai ne, musulmai masu imani waɗanda suke jeranta sawunsu a cikin masallataiya in za su yi sallah, da kuma waɗanda suke jera sawu a lokacin da suka tunkari makiya Allah za su yi yaƙi. A ga akan wannan fasarai, akwai aya da take karhaha ta a suratu Saff, Allah ya ce inna Allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, lalle Allah yana son masu yaƙi a cikin hanyar shi su yi sawu, su gyara, su daidaita, su sawu ya tashi da kyau, su halhade kai kace bunyanun marsus, gini ne wanda ya sadu da juna, ya haɗe da juna. To Allah yana son haka nan wurin. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi takwadaitar da al'umma shi game da gyara sawu, da daidaita sawu, da cika sawu, da jeranta sawu, har yake faɗa musu cewa cika sawu da gyara shi da kyau yana cikin cikar sallah, kenan bata shi yana cikin bata sallah, tauye shi yana cikin tauye sallah, rishin daidaita shi yana cikin rishin daidaita sallah. Shi yasa manzon Allah ya bada muhimmanci kwarai game da wato daidaita sawun sallah, har ya zamana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu lokuta baya ta da sallah sai ya tura wasu mutane su je su bi su duddugo mai su shiga cikin sawu, su gyaggyaro duk inda ke da kwai karkata da lomaka cikin sawu. Idan suka zo suka ce sawu ya daidaitu, sannan sai a tada. Don haka wasu malamai sun fassara haka cewa kenan wasafati safa Allah ya rantsuwa da masu imani ne musulmai a lokacin da suke yin sawu domin ibada da bautar Allah, ko dai sawu domin yin sallah, ko kuma sawu domin jihadi. Wasu malaman tafsiri suka ce wasafati safa Allah ya ce yana rantsuwa da gayya ta jama'a wacce take yin sawu, suka ce ita ce gayyar tsuntsaye. Don haka nan Allah ya rantse ne da tsuntsaye as-safat, wanda suke bude hukahukansu su yi sawu a cikin sama. To da su ne Allah ta'ala ya yi rantsuwa a nan, kamar yadda Allah ya faɗi a suratul mulk ya ce awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun, sai suka ce don haka wannan aya tana nuna was-safat kawai tsuntsaye ne, domin Allah ta'ala ya ce at-tayri safat, kamar yadda ya faɗi ya ce alam tara anna Allaha yusabbihu lahu man fi samawati wal ardi wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu a suratul nur. Dan haka waɗannan ayoyin sun karfafi wannan tafsirin da yake ce da yake nuna cewa wato as-safat nan wurin tsuntsaye ne Allah ta'ala ya rantsuwa da su. Was-safat safa wanda suka ce da mala'iku ne Allah ya rantsuwa, kamar yadda muka ambata fassara su tahi inganci kuma tahirin jayi. To in muka dawo akan fasara su Allah ya yi rantsuwa da jama'ar mala'iku masu yin sawu, to meye ma'anar yin sawun da mala'ikun suke? To sai wasu suka ce abinda ake nihi mala'ikun da suke yin sawu domin da'a ga Allah, ko kuma sawu domin yin sallah. Wasu kuma suka ce abinda ake nihi mala'ikun da Allah ya halitta, wanda su tunda ya halicce su dama ya halicce su ne kawai don su zo su jera su yi sawu, su yi wato su gyara sawu, wanda tunda Allah ya halicce su suka jera suka yi sawu, wani ma bai san waye nan kusan shi ba, saboda babu juya, babu wayawa, babu kyautawa. sun tsaya sau kawai kamar yanda Allah harce su saboda haka sai suka ce to su ne wannan mala'ikun masu wannan sawun wanda wato mala'ika bai san wani mala'ika ne kusan shi ba da su ne Allah ya rantsuwa wasu malaman suka ce a wannan mala'ikun mala'iku ne waɗanda suke cikin iska a cikin sararin sama suke yin sau-sau da huka-hukansu suna jiran umarnin Allah suna jerawa ne cikin sau domin wato jiran mi Allah zai ba da umarni da shi a je a sartar sai suka ce da wannan mala'ikun ne Allah ta'ala ya yi rantsuwa kenan wasafatu safa abu sazance mahi inganci rantsuwa ne Allah ya da mala'ikun shi masu yin sau fazzajirati zajra sai Allah ta'ala ya ce da mala'iku waɗanda suke tsawatar gizagizai kenan wannan shi ma ɗaya ne daga cikin tafsiri wanda yake mahi rinjaye kamar yanda wato fassara asafatu safa da al-azajirati zajra da ataliyati zikra da mala'iku wannan shine zancen da yake inganci abinda muka ambata gayyen malamai na sahabbai da tabi'ai waɗanda suka zabi wannan tafsiri to nan ma fazzajirati zajra sun zabi cewa rantsuwa ne Allah yayi da mala'iku amma akwai maganganu akan ma'anar rantsuwa da mala'iku masu tsawa da suka wasu suka ce ana nihin azzajirati zajra almala'ikatu tazjuru sahab mala'iku da suke tsawatar gizagizai su ne Allah ya rantsuwa da su wasu kuma suka ce azzajirati zajra su ne mala'iku waɗanda suke zuwa da saƙo na wahayi wanda cikin shi akwai tsawatarwa game da dukkanin wani mai saban Allah akwai tsoratarwa da tsawatarwa fasara ta biyu wasu malamai suka ce azzajirati zajra shine ayatul qur'an ayoyin alqur'ani sune azzajirati zajra saboda ayoyin qur'ani ana sifanta su da azzajirati saboda su masu tsawatarwa ne suna tsawatarwa game da banna wasu malaman tafsiri suka ce fazzajirati zajra wannan Allah ya yi rantsuwa ne da masu imani musulmai bayan Allah masu jihadi waɗanda suke tahiya wajen yaƙi bisa dawakansu suna madawakan tsawa domin su tunkari runduna arna runduna kafirai to su ne azzajirati zajira kenan musulman da suke yi wa dawakansu tsawa domin su tunkari gayyen kafirai suka ce su ne azzajirati zajira wasu malamai sun ce fazzajirati zajira azzajirati zajira wannan ya shahi dukkanin wani abin da ke tsawatarwa ko ayoyin alqur'ani ko kuma wato malamai domin wasu sun fassara azzajirati zajira cewa malamai ne masu tsawata ma masu banna daga cikin mutane haka su ne azzajirati zajira to amma tafsiri mahi inganci shine fassarawa da cewa jama'ar mala'iku ita ce azzajirati zajira domin azzajirat jami'i ne na azzajiratu kenan azzajiratu wahiya allati tazjuru jama'atun zajiratun kenan jama'a wacce take tsawa kamar yanda shi kuma as-safati jam'ul jam'u ne shi wannan jam'in jami'i ne domin a larabci ana cewa as-safatu shine jama'atun safatun kenan jama'a wacce ta yi sau to in za ka yi jam'in shi kuma safat sai ka ce safat fattaliyati zikira Allah ta'ala ya ce yana rantsuwa da mala'iku waɗanda suke karanta zikiri ma'ana suke karanta wahayi sai malamai suka ce attaliyati zikira humul mala'ikatu taqra'ul kutuba su ne mala'iku da suke karanta littattafan da Allah yake saukar wa annabawa akan haka wasu malaman tafsiri suka ce nan kawai wanda ake nihi jibrilu ne amma an ce attaliyati saboda gayyar waɗanda suke rakiye shi amma shi ne wanda yake isar da saƙon wahayi zuwa ga annabawan Allah fattaliyati zikira wasu malaman tafsiri sun ce attaliyati zikira su ne malamai waɗanda suke karanta wato zikira shi ne alqur'ani suke karanta alqur'ani ga bayin Allah suna isar masa da saƙon Allah fattaliyati zikira wasu malaman tafsiri sun ce rantsuwa ne anan Allah subhanahu wa ta'ala yayi da su da kankansu ayoyin na alqur'ani su ne attaliyati zikira suka ce domin alqur'ani ayatul qur'an yatlu ba'daha ba'da domin ayoyin alqur'ani shashan ta yana bin bayan shashi dalilan haka ne aka kira ta da attaliyat kenan sai zama attaliyat kiri masu bin bayan juna kamar yanda kalmar attilawa a larabci ma'ananta al-ittiba'u kamar yanda Allah ta'ala ya ce wal qamari idha talaha ay wal qamari idha tabi'aha zuka ce fattaliyat zikira wadannan su ne wasu malaman tafsiri sun ce fattaliyat zikira su ne ar-rusul manzanni dukkanin manzannin Allah attaliyat zikira ne saboda suna karanta wa mutane wahayin da Allah ta'ala ya sabkar musu to anan attaliyat zikira zai zama kamar fadin Allah ta'ala ne a cikin suratul mursalat da Allah ya ce fal mulqiyati zikira uzran aw nuzura Allah yana rantsuwa da mala'iku waɗanda wato suke isar da sakon wahayi zuwa ga annabawa uzran aw nuzura domin ya zamo yankan hamzari ko kuma ya zamo hamzari ga waɗanda aka isarwa sakon nashi to anan wato fassara mahi inganci shine attaliyat zikira shi ma jama'a ce ta mala'iku sai Allah ta'ala ya ce inna ilahakum lawahid inna ilahakum lawahid lalle ne Allahn ku guda ɗaya ne wannan shine jawabin rantsuwa kamar Allah ta'ala ya bude suran nan da rantsuwa da waɗannan ababan guda uku ko waɗannan jama'ai guda uku wanda gaba ɗayan su jama'ar mala'iku ne a bisa zance mahi rinjaye Allah ya ce yana rantsuwa da jama'ar mala'iku waɗanda suke jeran tasawu sannan yana rantsuwa da jama'ar mala'iku waɗanda suke tsawatar gizagizai ko ko waɗanda suke tsawatarwa game da sabon Allah sannan Allah ta'ala ya rantsa da mala'iku waɗanda suke karanta littafan Allah wanda yake saukarwa ga annabawan shi menene amsar wannan rantsuwa inna ilahakum lawahid lalle abun bautar ku guda ɗaya ne malamai suka ce dalilin da yasa Allah ya karfafa wannan magana tare da waɗannan rantsuwa da waɗannan ababan wato domin a nuna lalle maganar nan da ake son a tabbatar babu kwankwanto a cikinta wasu mutane sun kawo kwankwanto to shi kuma Allah yana son ya kore wannan kwankwanton wasu mutane sun yi inkari shi kuma Allah yana son ya kore wannan inkarin wannan kuma yana nuna ma shi sha'anin tauhidi girma gare shi a wajen Allah yasa in ana zancan tauhidi kake ganin salan daban ne anan Allah yana son ya tabbatar da tauhidi cewa shi kadai ne ya cancanta a bauta mashi sai Allah ya bude da rantsuwa wasafati saffa fazzajirati zajra fattaliyati zikira Allah ya rantsa da mala'iku masu yin sawu Allah ya rantsa da mala'iku masu tsawatar gizagizai Allah ya rantsa da mala'iku masu karanta sakon wahayi lalle tabbas wallahi abun bautar ku guda ɗaya ne kaga akwai taukidatu da yawa ciki taukidi na farko shine rantsuwar da kanta wadda aka jero taukidi na biyu shine inna domin inna malaman larabci suna ce mashi harfin nasbin wa taukidin harfi ne na nasaba da kuma mi da taukidi karfafa zance ne yake sannan wato ilahakum lawahid wannan lamun ita ma lamun ce muakkada bai karfafa zance sannan kalkashinta kuma akwai alqasamul mahdhuf rantsuwar da aka goge don haka Allah ya karfafa wannan magana to dalilin da yasa Allah ya karfafa zancen domin kafiran makka sun yi inkari kuma sun maida abun wani abun al'ajabi abun mamaki a ce halittu gaba daya har ma kafiran makka suke cewa ayasa'ul khalqa kullahu ilahun wahid yanzu abun bauta guda daya tal shi zai yalwaci dukkanin halittu a ce ya ishe su tiyawan halittu a ce abun bauta guda daya ne sai Allah ta'ala ya tabbatar musu da cewa lalle tabbas shi kadai ne a suratu sa'ad Allah ta'ala ya ce sun ce aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu zai maida ababan bauta gaba ɗaya su koma abun bauta guda ɗaya suka ce lalle wannan wallahi abun mamaki ne abun mamaki ne a ce duk duniya wai mu taru mu bauta mu abun bauta guda ɗaya in ji mushrikai shi yasa irin wannan salam cikin suratul baqara ya maimaitu Allah ta'ala ya ce wa ilahukum ilahun wahidun abun bautar ku abun bauta guda ɗaya ne tal la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim babu abun bauta da gaskiya sai shi kadai shine mai rahama mai jin kai to menene dalilin da yake nuna shi kadai ne abun bauta sai Allah yace inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wama anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai ko basana ketaro basako fi hamin kulli daba wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin ya'iluna sai Allah ta'ala ya zanu manya manya halittu yace lalle ne a cikin halittar samai da kasai da sabawan dare da yini dare yazo yini ya tahini ya taho wani lokaci dare yayi tsawo wani lokaci yini yayi tsawo wannan ya rage wani ikhtilafin layli wan nahar jiragai waɗanda suke gudana a cikin jirgan a bisa teku da sauran halittu wanda Allah ya zana anan a ƙarshe sai Allah ta'ala ya ce cikin waɗannan wallahi akwai aya wadda ta isa ta tabbatarwa duk mai hankali cewa shi kadai ne abun bauta sai ya ce amma li qaumin ya'dilun ga mutanen da suke da hankali to Allah ta'ala ya tabbatar da tauhidi tare da wato ƙarfafa zance da kuma kafa hujjoji kamar yanda anan da yace inna ilahakum lawahid lalle abun bautar ku wallahi guda ɗaya ne to sai Allah ta'ala ya ba da hujja kawo dalili sai yace rabbus samawati wal ardi shine ubangijin samai da kasai me ma'anar kalmar rabb kalmar rabb malamai suka ce tana daukar ma'anar malik malikus samawati wal ardi mai mulkin samai da kasai kalmar rabb tana daukar ma'anar wato tana daukar ma'anar al-khaliq rabbus samawati wal ard khaliqus samawati wal ard kalmar rabb tana daukar ma'anar al-mutasarrifu al-mutasarrifu fis samawati wal ard mai cancanza al-amra a cikin samai da kasai wanda shi yake gudanar da lamurra gaba ɗaya a cikin samai da kasai to wanda yake da wannan sifai shi ya halicci samai shi ya halicci kasai da duk girman su da duk ajin su da duk tsawon su da duk zubin su da duk dirin su gaba daya wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin samai da kasai wa rabbul mashariq kuma shine ubangijin mahudayyar rana ma'ana Allah ta'ala ya kawo dalilan da suke nuna cewa lalle shi kadai ya cancanta a bauta ma saboda shi ya halicci sama shi ke mallaka sama shi ke gudanarwa a cikin tsarin sama gaba daya haka ma kasa wa rabbul mashariq kuma shine ubangiji shine mahalici shine mamallaki shine mai cancanzawa cikin lamarin al mashariq mahudayya na rana al mashariq sune mashariq shams mahudayyar rana rana tana da mahudayya guda 360 kamar yanda kullum in rana ta hudo in rana ta bullo in rana ta huto to mabullarta ko mahudarta ta yau ba ita bace ta gobe gobe cikin wata mahudace da ba za ta hudawa tsawon shekara in ta hito ta wannan mahutai to ba ta ƙara hutawa ta nan kuma sai shekara ta kewayo mahudayyar rana 360 ne kamar yanda mahadayyar ta ma 360 to shi yasa kaje nan Allah ya ce wa rabbul mashariq to me yasa ba a kawo magharibi ba domin saboda al-mashariq yayi nuni akan shi ai aka ce al-mashariq ba sai an ce al-magharibi ba yanzu in kace wato ya huto daga cikin raman nan to me kake ni ai ya shiga ba ma sai ka gari ba don in bai shiga ba ya aka ya huto to dan haka da Allah ta'ala ya ce shine ubangijin mahudayyar rana mabullayyar rana wuraren fitawar rana to wannan yana tuna maka kuma da sauran mahadayyan ma to nan kaga sai aka kawo shi al-mashariq a matsayin jami'i ko amma can cikin suratul baqara sai Allah ta'ala ce walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah a can cikin suratul ma'arij sai Allah ta'ala ya kawo shi da matsayin jami'i kamar nan ko fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib inna laqadirun a can cikin suratul rahman sai Allah ya kawo shi musanna sai ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain to ya abin yake can an ambata cewa al mashariq ne mahudayya ne da yawa can kuma an ce lillahi al mashriq sai aka nuna kamar guda ɗaya ne ko can kuma aka nuna kamar su bi mani rabbul mashriqaini shine ubangijin mahudar rana guda biyu wani maghrib ya zama haɗarta guda biyu. To wancan na cikin suratul baqara da Allah ta'ala ce walillahil mashriq wal maghrib. Abinda ake nihi walillahil mashriq ay lillahi kullu mashriqin min mashariqish shams wa kadhalika magharibaha. Allah ta'ala shi yake da kowace mabilla daga cikin mabullayyar rana. Aina ismul jinsin ya hade dukkanin, kamar a ce Allah shi ya halicci dan Adam, wa za ka nuna wa ka kalawa. Hakenan duk wani wanda ya fito yace dan Adam ne shi, to da shi ake. Dan haka nan wurin dan Adam in sun kai miliyan nawa, to duka in ka ce Allah shi ya halicci dan Adam, ba kana ne wani dan Adam guda bane Allah ya halitta banda sauran ko. To haka nan ne da aka ce walillahil mashriq, ai Allah shi yake da mahudar rana. Yanzu to da wace ake cikin mahudan ya 360, ko wace ta ita ake, duk ma wadda rana ta hudo ta kullo daga gare ta, to ita ce ta Allah ce, mallakan shi ne, kayan shi ne, shi yake caccanza al'amurra a kansu. Da haka kenan cewa walillahil mashriq wal maghrib, kamar yanda Imam al-Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala yace ana nihin ai Allah shi yake da dukkanin wata mahuda daga cikin mahudayyar rana, kamar yanda shi yake da dukkanin wata mahada daga cikin mahadayyar rana. Kenan yana daidai da al-mashariq wal magharib, walillahil mashriq wal maghrib. To haka can kuma cikin suratul rahman da Allah ta'ala ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain, suka ce ana an kalli lokuta guda biyu. Allah shine ubangijin wato mahudar rana guda biyu, sune wurin hudowanta lokacin zahi da wurin hudowanta lokacin sanyi. Haka ma wurin da take faduwa a lokacin zahi da wurin da take faduwa a lokacin sanyi. Duk da akwai tafsiri na biyu, wasu malamai sun ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain, ana nihin da al mashriqain, mahudayya guda biyu na rana da na wata. Al maghribain, ana nihin mahadayya guda biyu na rana da na wata. Don haka dai gaba ɗayan su babu wani cin karo tsakankanin su, dukkanin su suna tabbatar da manufa guda, suna tabbatar da cewa Allah shi yake da mallakar wa'annan. Wa ma bainahuma wa rabbul mashariq, sai Allah ta'ala ya ce inna zayyana
ad-dunya bi zinatin al-kawakib,
na'am,
wa hifzan min kulli shaytanin marid.
Allah ya ce inna zayyana as-samaa ad-dunya, lalle mu mun kawata sama ta duniya, bi zinatin al-kawakib, da kawa wato ta taurari, wa hifzan, Allah ta'ala ya ce kuma mun sanya ta ta zama tsaro, min kulli shaytanin marid, daga dukkanin wani shaytani mai taurin kai. Inna zayyana samaa ad-dunya, samaa ad-dunya ita ce sama wadda take adna ila al-ard, wadda take kusa ga kasa, ita ake cewa samaa ad-dunya, kamar yadda Allah ya faɗi a suratul mulk yace walaqad zayyana samaa ad-dunya fi masabiha. To dan haka wannan sama ita farko wadda daga duniya sai ita, wato al-Qur'ani ya kira ta da samaa ad-dunya. To wannan kuma cikin ayan nan akwai tabbatar ma da cewa sauran samai babu taurari a cikin su. Kenan taurari cikin ina ne Allah ya sanya taurari? Cikin sama ta farko wadda take kusa ga duniya, sama ad-dunya, cikin ta nake da kai taurari. Amma sama mai bi mata babu taurari ciki, ta gabanta ma babu, ta gabanta ma babu, domin al-Qur'ani ya yi ta maimaita cewa samar da aka yi wa kwalliya da taurari ita ce wannan sama. Inna zayyana samaa ad-dunya bi zinatin al-kawakib, ana karantawa bi zinatil kawakib a wata kira'a, ko bi zinatil kawakib. Qatada Allah ta'ala yi mai rahama yace taurari da kake ganin su, Allah ya halicce su ne saboda abubuwa guda uku. Duk wanda ya kawo wani abu na hudu, to wannan ya zama shirgegen makaryaci, mai shiga gonar Allah, mai karambani, mai kankanba, wanda iya matsa kai ga katanga. Abu na farko shine Allah ya halicci taurari don su zamanto zinatal lissama, su zama kwalliya ne ga sama. Wannan Allah ta'ala ya maimaita wa zayyannaha, Allah ta'ala ya ce walaqad zayyanna samaa ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin. Akwai wa zayyannaha can cikin suratul hijr ne ko? Ya ayatu وزيناها للناظرين هو نعم وزيناها للناظرين الله تعالى yace ya kawata sama للناظرين domin wadanda za su dora kallanta domin ta zamanto tana da kyan kallo lokacin da dare na'am to wannan shine na farko na biyu Allah ta'ala ya halicci taurari saboda a dora jihar sheidanu da su rujuman lishayatin shine a dora jehe sheidanu sune sheidanun aljannu masu taurin kai wanda so suke su je su sauraro magana daga sama su zo su kawo mabukai to taurari Allah ta'ala ya sa taurari sun zamo ababan jiha ne gare su ana jehe su suna hallaka ana hallakar da su da taurari abu na uku Allah ta'ala ya halicci taurari domin su zamanto suna wato suna ana gano hanya da su alamomi ne waɗanda ake gano hanya da su masu balaguro idan suka bace cikin dokar daji ko cikin sahara to suna iya gano inda ya kamata su dosa idan suka kalli taurari kamar yadda mutanen da suna amfani da taurari wajen gano hanya musamman idan aka samu dimuwa cikin dokar daji ko cikin sahara to sai a amfani da taurari domin mutun ya ga cewa ina ne ya kamata ya nufa Allah ya faɗa haka a suratul nahl yace wa alamat wa bin najmi hum yahtadun Allah ta'ala ya ce da taurari mutane suke gano hanya idan suka bata to inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatin al-kawakib to kaga yanzu wanda ya maida taurari su kuma ababan tsahi ko ya maida taurari ababan dubo ko ya maida taurari ababan wani karatu yace taurarin kaza in ya huskanci kaza to duniya za ta samu kaza taurarin kaza in ya bullo ta kaza to kaza a wannan kawai shirgegen makaryaci ne ya bi abinda Allah bai sabkar da wata hujja akan shi ba Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatin al-kawakib wa hifzan min kulli shaytanin marid Allah ta'ala yace kuma tsaro ne ya sanya tsaro a cikin sama min kulli shaytanin marid daga dukkanin wani shaydan mai taurin kai to wannan ash-shinqiti Allah yi mai rahama a cikin tafsirin shi adwa'ul bayan fi idahi al-qur'ani bil-qur'an ya kafa hujja da wannan ayi da sauran ayoyi masu kama da ita akan cewa shi bai yarda ba da cewa akwai wasu halittu cikin ɗan adam wanda suka je suka shiga cikin wata yace a ƙarya ne dalilin shi yace domin Allah ya ce saman nan fa hifzan tsaro ke gare ta min kulli shaytanin marid game da duk wani shaydani mai taurin kai yace ai shaydani mai taurin kai da makalabi ne akwai min aljannati wan nas akwai na aljani akwai na mutum to ita kuma saman nan Allah ya sanya taurarin da ke busanta a dora jehewa a dora jehe duk wani sheidani mai taurin kai wanda ya wuce matsayin shi ya tsallaka sama Allah zai halice ka sakace sai ka tai sama man da karambani eh aka mamman gawo ya fadi ko dana mamman gawo ma wata cikin tsohon mawaka na Niger a wata waka she ke cewa a gaya ma Amurka da Rasha su bar dage-dagen nan da yawa kasu je su dago wata hitina yace a gaya musu su daina shiga cikin wata yace duk abin da Allah ya koye ba ya son a je a gani a hudu sai yace zai bada wani misali yace yanzu nan kamar kai ne kai baƙo a gidanka yace sai ka ba baƙon nan abincin cin shi ka ba shi ruwan shan shi ka mai shin huda shi a nan cikin daki amma ƙasa ba bisa gado ba yace kawai daga ka fito bakin garka kan ka dawo ba ko sai ka tarra haya dare bisa gado yace to ku bani amsa wannan magana masu amshin su suka ce lalle ba ko yayi zarbabiya ya wuce iyakar shi yayi zarbabiya yace to shi ma Allah ya halice mu a ƙasa ya ba mu abincin mu a ƙasa ya ba mu ruwan shan mu a ƙasa yace duk bukatun mu gaba daya babu wata bukatar mu da Allah kai ta sama ya boye duka a bisa ƙasa Allah ya halice mu da ƙasa kuma ya sanya bukatocin mu baki ɗaya suna nan cikin ƙasa yace to mi ya kai dan adam da karambani yace sai ya tsallaka ya tafi sama ya dan haka to Imam Shinqiti Allah yi mai rahama yana cikin malaman da suke ganin cewa ba a yarda ba kamar yanda su kansu wanda suka je sun je cikin wata a can kasar su akwai kaso 35 cikin 100 na mutanen su wanda suka ce ƙarya ce ba su yarda ba eh to amma ka san mu kuma mutanen mu idan dai Bature ya faɗi abu ba a garrama da shi, ko da ma ya saba mana Allah sai dai a dawo a yi tashakkun na Allah, amma shi na shi ba a garrama da shi. To shi kuma malam da ya ce bai yarda ba da cewa an shiga cikin wata, bai yarda ba, kawai ƙarya ce ta zamani irin ta duniya, da kuma don a nuna ƙarhi, a nuna wato ilimi inda ya kai, amma babu wata hujja ƙangararra wadda aka kawo ta cewa an shiga cikin wata. Ya ce daga cikin dalilan da suke nuna haka, a nan Allah ya tabbatar da cewa ya samu tsaro, kuma sama wadda ake magana wace sama ce? Sama wagga ta duniya, ita ake magana. To Allah ya sanya mata tsaro, sannan shi watan nan cikin sama yake ko ba cikin sama yake ba? To yanzu kaga akwai buƙatar a bincika wata sama yake ko ko bai da alaƙa da sama. In dai sama yake, yace to tabbas ya shiga cikin wannan aya, sai ya kawo aya kuma da take nuna tabbas wata sama yake. Shine ya karanto ayan nan ta cikin suratul Nuh. Allah ta'ala ya ce alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa waja'ala al-qamara fihinna nuran waja'ala ash-shamsa siraja. Allah ta'ala ya halicci sab'a samawatin tibaqa, sammai guda bakwai wata kan wata ko, sai ya ce waja'ala al-qamara fihinna, kuma ya sanya wata cikin su. Yana cikin su a cikin samman nan, dan haka ciki yake. To tunda ciki yake, tabbas ya tabbata wata cikin sama yake, yace to babu wani dalilin da zai sa mu maida aya alqur'ani baya, mu sanya zancen wasu shirga-shirgan makaryata gaba, mu ce wai su ce sun tai sama sun shiga wata, mu ce eh kware ka ilimin sai akai, a ba wannan magana. Haka wani malami a kasar Sudan ya tashi zai yi wa'azi a cikin wani ƙauye, ko da ya miƙe a masallaci sai yake cewa jama'a muna nan muna ta kwana, Turawa suna can ilimin su ya kai har sun shiga sama, har sun shiga cikin wata. Sai wani dattijo ya tashi ya tattako ya tattako ya zo ya rike malam. Ya ce malam ba ka ci gaba da wa'azin nan sai ka gaya mama ya aka yi suka shiga cikin wata. Sun malam yana dariya har ya kai huska. Yana ganin abin wasa ne, wallahi tsohon nan ya rike shi ce wallahi wanga wa'azin ba ka ci gaba da shi. Dole sai ka gaya mama yaya aka yi suka shiga cikin watan nan, kuma gabanka suka shiga. Yace ba yi ba malam ka shigo cikin masallacin Allah, ka ɗora faɗin magana wadda ba ka da tabbas a kanta, ka ce muna nan muna ta kwana wai Turawa sun tai har sun kai cikin wata. To sai ka ga imam ya aka yi suka kai, kuma gaban idan ka suka je suka shiga watan nan. To shi kan nan daga nan wannan wa'azi ya tsaya, malam ka sa kawo hujja. Yana ta dariya, yana ganin kamar abin dariya ne a ɗanyi nishaɗi a wuce, ina tsohon nan yadda ke, yace wallahi malam ba ka ci gaba. Kawai sai ka ga imamu, in ko ba ka iya gaya mu kawai ashe mai kuru ka tayanka. Don haka Allah ta'ala ya ce wa hifzan min kulli shaytanin marid. Shaytan wato wannan suna ne wanda ana jefa shi a kan dukkanin wani wanda ya kangare lamarin shi ya tauri ɓarin. Domin sun ce sunan shaytan daga wato shaytana ne. Shaytana ma'anan shi ba'uda, ya yi nisa. To duk mutumin da ɗan adam ne, ɗabi'un shi suka yi nisa daga ɗabi'u irin na mutanen ƙwarai, to ana kiran shi da mi shaytan. Idan aljani ne, ya zama ɗabi'un shi sun yi nisa game da na sauran aljannu, kenan ya zama mai taurin kai kangarto, shi ne shaytan a cikinsu. Kuma marid, ana ce mai marid, ana ce mai shaytan duka. Domin marid shi ne wato mai taurin kai, mai tsaurin kai wanda yake da wuyar sha'ani. To har dabba ma in tai taurin kai ana ce mata shaytana, kamar yadda Umar ibn al-Khattab yadda Allah tabbata a gare shi, an dora shi wata rana yana matsayin shugaba, aka kawo mai wani jakki. To jakkin an koya mai tahiyya da salo, irin yadda ake tahiyya da manya, an yi mai kwalliya. Ko da Umar ibn al-Khattab ya hau, sai jakkin ya dora tahiyya irin ta yanga, sai Umar ya ce anziluni anziluni fa innama rakabtumuni ala shaytan. Ya ce ku sauke ni bisa shaytan ne kuka haudan. Da haka ne shi bai san irin wannan tahiyyar da ta yanga ta nuna isa daga dabba. Kaga nan wurin ya kira shakin da suna mai shaytan. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya kira dabba da suna shaytan. A hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kare ya bi ta gaban mai sallah yana yanke sallan shi ko, sai a ta riwaya sai ya ce al-kalbul aswadu shaytanun. Kaga al-kalbul aswadu shaytanun, bakin kare shaytani ne. Sai yi ashe sunan shaitan ba sai aljani ba kadai, mutum yana zama shaitan. kamar yanda wato wannan wani sha'iri cikin shu'ara na Larabawa yake cewa ayyama yad'una ni shaytanu min ghazalin wa kunna yahwilani iz kuntu shaytana, yace a kwanukan da suke kira na shedani saboda iskancin da nake a wannan lokacin na samartaka, yace su kuma mata sun kasance lokacin suna kaunata saboda ina shedan a lokacin, amma da mutumin kirki sai suka daina kaunata. Wa kunna yahwilani iz kuntu shaytana, kaga da wannan dama sun hisan shedanu ko to haka nan ne yake fadi cikin wannan baitin. To kaga mahallu shahidi dai yace iz kuntu shaytana, lokacin da na kasance shedan kenan, lokacin da ina shedan kenan, duk wanda lamarin shi yayi tauri ya zama mai taurin kai wanda dabi'un shi sun yi nisa da na mutane, to ko mutum ana ce mai shaydani ko dabba ko aljani, dan haka ba suna bane na aljani kadai, a ya shahi dukkanin wayannan. Aya alqur'ani ta ce shayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura wa hifzan min kulli shaytanin marid. Na'am.
La yasma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqdhafuna min kulli janib.
Na'am.
دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.
لا يسمعون إلى الملأ الأعلى بس إيه سورا روا زوا توقع مدوككيا ويقذفون كما أنا جيفر من كل جانب تقوى نجيه دحورا أبا بني سنتروا ولهم عذاب واصب كما سنة عذاب دوماما illa man khatifa al-khatfata, sai dai wanda ya sabto wani abin sabtawa, fa atba'ahu shihabun thaqib, sai taurari ya biyo shi mai haske. Allah ta'ala ce la yasma'una ila al-mala'il a'la, la yasma'una ila al-mala'il a'la, ba su iya sauraro magana, ko kuma kamar yadda wasu malaman tafsiri suka ce li alla yasma'una ila al-mala'il a'la, suka ce ma'anan shi li alla yasma'una, kenan Allah ya sanya tsaro a cikin sama saboda mi li alla yasma'una ila al-mala'il a'la, domin saboda kar shaydanu su iya sauraro labari daga tawaga madaukakiya wadda take sama, ita ce tawagar mala'ikun Allah. Kenan shi sa Allah ta'ala ya sanya tsaro, kamar yadda dalilai suka yi nunin cewa wannan tsaron da aka sanya ma sama, aka sanya mala'iku masu tsaro masu gadi wanda ba su barin wani shaydani ya karato, wannan ya faru ne bayan aiko cikamakon annabawa zababban Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lokacin da aka aiko shi ne kamar yanda suratul jinn ta nuni akan haka, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada, suka ce da dai mu mun kasance muna da wajajen zama can sama inda muke zuwa muna sauraro magana, to yanzu fa lamari ya lalace abe ya canza, faman yastami'il ana, yanzu duk wanda yaje ya sauraro yaji da lahu shihaban rasada, to sai ya samu taurari mai dakon shi wanda zai biyo shi ya kwale shi ya narkar da shi. Bayan turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya daddade ma aljannu hanyoyin sauraro labarai wanda za su zuwa su isar da su zuwa ga bokai, in sun ji sai su ji akwai matsala, har ma shaydanu aljannu suke cewa wa anna la nadari a sharrun urida bi man fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada, suke ce to mu dai aljannu ba mu sani ba, shin da aka hana shako labari mu san yanda ake ciki, wani sharri ne ake nihi ya samu wanda suke bisa ban kasa, ko akwai wani abin da aka shirya musu na bala'i, shi yasa aka daddade hanyoyin, ko ko dai ubangijin su yana nihin shirya da su, suka ce wallahi ba mu san dalili ba, da salim alim sai ka je ka sauraro ka zo ka faɗi, amma yanzu abin ya zama wato akwai matsala kwarai akwai wahala. Lokacin da shaydanu suka je suka kai ma Iblis ƙara, suka kai mai wato koken cewa yanzu ha akwai matsala, yanda suke samu rahoto zo su faɗa ma bokaye da kyau, yanzu abin ba haka nan bane, an hana su. Sai Iblis ya ce to akwai wani sabon abu wanda ya faru, ku bazu a cikin duniya ku je ku shako labarai. A lokacin nan ne suka babbazu suka wawratsu, sun bazu suna yawo kawai, sai suka tarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen wata itaciya yana karanta alqur'ani, ta dabino ko da suka tunkaro nan sai suka ce an situ ayi shiru a saurara, sai suka yi shiru suka saurara sai suka koma suka fada ma Iblis sai yace shine sirrin yace wannan abin da kuka jiyo dalilin shi ne kawai aka dade kohohin sam aka hana saurare dan haka Allah ta'ala yace ba su sauraro zance ko kuma wato Allah ya hana su saurarowa ilal mala'il a'la wa yuqzafuna min kulli janib kuma ana jihon su da taurari ta kowane bangare ta kowane gehe duhura Allah ta'ala yace ababan nisantarwa ne daga rahamar Allah ababan jehewa ne ababan korewa ne wanda hum azabun wasib kuma suna da azaba dawwamamma wasibun ma'anan shi da'imun ko kuma wasibun ana fassarawa da ma'ana muji'un azaba wadda take mai radadi na'am sai Allah yace illa man khatifan khatfata sai dai wanda ya samto wani dan abin samtawa idan ana samun dukkan ana hana su kuma akwai matsala ba hasa zuwa suka yi ba suna ta kokarin zuwa amma idan sun je wani ya haukan wani ya haukan wani sai a jehewsu da taurari to haka jehewsu wani wato mutum ko dan rabin kalma yaji sai ya jeho ma na kasan shi shi ma ya jefa shi ma ya je cikin gaugawa kamar yanda aka sani cewa shedanu cikin halittar da Allah ya masu ya ba su wato wato karihin gaugawa wajen zartar da abadi to shine illa man khatifa al khatfa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace abinda kuke ji daga bakunan bokayi su fadi magana kuma ku ga ta waru ko ta kasance yace to yana cikin kalma ce ta gaskiya daga cikin kalmomin da shedanun su suke sabtawa daga sama in suka sauto sai su je yace amma shedanu in suka samu gaskiya kwara daya to sai sun cakuɗa ta da ƙarya 100 to shi yasa kaga su ma bokayi haka sana'a su take yanzu boka tana yiwaye wani aiki sai aikatari aikin yayi amma sai shekara 20 yana cutar mutane da wannan aiki kullum in yazo ni ne wanda na aiki lande mil akai kaza yanzu shikenan sai dora yima mutane burunkujiya da wannan aikin wanda ya tinnan da shekara 20 sai dora nuna kamar shi kwararre ne sai dora bada misali ku je ku tambaye wanda aka maka kaza a shekarar kaza to ni ne nayi wannan aiki to na wani in yayi sa'a ya samu kalma guda ta gaskiya daga bakunan shedanu to yanzu sai yayi ƙarya 100 da wannan kalma Allah ta'ala yace sai dai wanda ya sabto wani abin sabtawa na magana fa atba'ahu shihabun saqib sai taurari ya biyo shi ya kashe shi shine saqib shihabun saqib shine kaukabun mudhi'ul taurari wanda yake mai haske na'am
fastaftihim ahum ashaddu khalaqan am man khalaqana inna khalaqnahum min
fastaftihim ka tambaye su ka nemi fatawan su ahum ashaddu khalqan shin su ne suka fi tsananin halitta amman khalaqana koko halittun da muka halitta inna khalaqnahum lalle mu mun halice su ne min tinin lazib daga laka mai liƙe mu hannu Allah ta'ala ya ce fastaftihim ka tambaye su al istifta'u shine neman fatawa go dan haka fastaftihim ka nemi fatawan su ma'ana ka tambaye su ahum ashaddu khalqan shin su suka hiwu ya halitta suwa su mutane su kafiran nan na makka dake kurun ba a iya tado su bayan sun mutu to ka tambaye su an zano manya halittun Allah farkon suran nan an zano mala'ikun Allah an zano halittar da Allah ya musammai an zano halittar da Allah ya makasai da abinda ke tsakankanin su an zano halittar da Allah ya yi ma al-mashariq sune mahudayyar rana da al-magharib mahadayyanta an zano wato yanda Allah ta'ala ya sanya mala'iku na musamman masu ba da tsaro da kariya ga sammai sai Allah ta'ala ya ce to ka tambaye ɗan adam ahum ashaddu khalqan shin su suka hiwu ya halitta am man khalaqana koko waɗannan halittun da muka halitta na mala'iku da sauran ababan da aka sana cikin suran nan na taurari da sauransu su suka hiwu ya halitta kai dan adam ka hiwu ya halitta koko sama ta hika wa ya halitta amsa shine sama ta hini wa ya halitta ya Allah to ga ta nan na halice ta bata gagare ni ba kuma sai kai ka ce ba za a iya tado ka ba bayan mutuwa kenan wannan daya ne daga cikin dalilai na alqur'ani wanda ake kafawa kan kafirai masu inkarin tashi bayan mutuwa shi ne buga hujja da wasu manya halittu wanda ba ma a hada su da dan adam in ana zancan karhi da tauri da girma a wajen halitta kamar fadin Allah ta'ala ne a cikin suratul Nazi'at a antum ashaddu khalqan am as-sama shin ku ɗan adam ku ne kuka huya halitta ko ko sama sai adam su bada amsa su ce a sama ta himu yi wa halitta sai Allah ya ce banaha domin gina ta rafa'a samka ha fasawaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha zuwa ƙarshe to haka Allah ta'ala ya fadi a wasu ayoyi awalam yarau anna Allah allazi khalaqa as-samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la rayba fihi fa aba adh-dhalimuna illa kufura da ayoyi da dama wanda Allah ta'ala yake kafa hujja da halitta samai da kasai la khalqu as-samawati wal ardi akbaru min khalqin nas to nan ma Allah yace ahum ashaddu khalqan amman khalaqana man khalaqana me yasa naka ce man wanda ita kuma mana kaida ana amfani da ita ne ga ababe waɗanda suke masu hankali go to saboda rinjayar da janibin mala'iku ai cikin abubuwan da aka zana akwai mala'iku akwai shaydanun aljannu akwai taurari akwai samai akwai to amma an rinjayar da janibin waɗancan yasa aka ce amman khalaqna sai Allah yace inna khalaqnahum min tinin lazib lalle ne mu mun halice su daga laka lazib lazib shine lasiq me likewa ga hannu wanda in an taba kawai sai ta like ma hannu kenan la karu babba wanda take wato garwaye da ruwa shine Allah ta'ala ya ce lalle to me ya kawo zancan nan abinda ya kawo zancan nan shine dan a tabbatar wa dan adam mai taurin kai wanda yake tamamakin wai yanzu nan shi in ya mutu Allah yana etado shi sai Allah ya ce to ga halittuna halitta wanda sun hika wuya halitta sun hika girma sun hika komi tabbas allazi khalaqal akbar qadirun ala an yakhluqal asghar wanda ya halicce mafi girma ka san yana da iko akan ya halimci dan karami ko to wanda ya halitta babba to baka zuwa kuma ka dorace mashi yana iya yin karama yana da iko akan yayi to shi yasa Allah ta'ala ya kawo wannan to sai kuma ya tuna wa dan adam da asalin shi asalin abin da ya halice shi da shi shine mi laka kamar yadda Allah ta'ala ya ce qul allazi khalaqakum awwala marra fa sayaquluna man yu'iduna qul allazi fatarakum awwala marra kace wanda ya kage halitta tun farkon halitta to shine zai sake maido ku to shi sanan ma Allah ta'ala ya tuna masa da farkon halitta shine an halice su daga laka lazib bi like ma hannu mai dahewa kan hannu wannan kalmar ta lazib lazib da lazim da latib a larabci duma anan su guda ina na nihi wato wadda take lizimta lazib lazim latib duka abu guda ne kenan duka na nihi wanda yake lizimta ya liƙe ga abu ya dahe ya kanne ya manne abinda mun karanta na daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi ba mu ladar shukura kure kuma Allah ta'ala ya gafarta mu sunanan mu sunan jara subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك كنان أستنبه ويسي كراتون قبع إذن الله ينون عممه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله.